a yayin da ake tunkarar babban zabe na shekara ta 2023 a zabe mai karatowa a Najeriya, su kuwa ƴan mindika na ci gaba da cin karen su ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya janyo ƴan mindika suka shigo yankin Gunduma da ƙarar kuka ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban, suka kashe mutane sama da 15, suka gojigata wasu da dama. Daga bisani kuwa al'umma suka zo suka yi zana'izar ga wakin ƴan uwansu. Wani mazaunin garin da ya shaida min yadda lamarin ya faru ta wayar talaho, wanda ya fara sheda mun sunansa kamar haka.
Kana magana da Yakubu Taraba, karamar hukumar Gasol. To Yakubu, menene ke faruwa ne a yankin ku? Wallahi akwai matsaloli, mu yanzu muna cikin tashin hankali, muna cikin fargaba, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kamar mai ce misali mun karfe 5 haka ne amma wallahi mutanen nan suka shigo kuma Allahu daga Sara sai Harbi, sai Sara sai Harbi, ba babba ba yaro ba mai ba namiji, riki manin gawa banda wanda suka raunana mutum 10 an kashe. Yau an je ana kokarin yin sallan zana'ida, suka sake zuwa suka wargaza gari, ba dabbobi ba kawo ba abinda ba yi kawo a garin.
Yanzu wani hali kuke ciki?
Wallahi mu dai kawo muna neman dauki ga hukumomi, har yanzu shiru kawai.
Shi ma dai a nashi bangaren wanda aka kashe masa ƴan uwa sama da 7 a cikin wannan turmutsatsin, mai suna Yahaya Abubakar Garba ce dai ya ko sheda mini yadda lamarin ya auku.
Kawo hali da ran tara kuka garin da dado, kun kashe mana mutane da dama a wurin, akalla an harbi mutum sama da 10. Kaga kuma suna asibiti, ba wani dauki da aka ce an kawo wannan abu, kun wajen karshe uku yake faruwa har zuwa yanzu, ba wani dauki daga gwamnati ko daga ɗan sanda ko daga soja, ba dauki ɗaya daga cikin su.
To ko hukumomin jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu, duba da cewa ƴan bindiga sun jima suna cin karen su ba babbaka a yankin Bali da Gasol dake jihar Taraban. Tambayar kenan da nayi wa SP Usman Abdullahi wanda ke zama kakakin rundunar ƴan sanda jihar Taraban, wanda yace
wa'annan mutane wanda ba a san ko su ba dauki da bindigogi suka shigo cikin wannan ƙauyen, suka kama harbin jama'a ba gaira ba dalili, wanda sanadiyan harbin ne aka samu talautar rayukan mutane zuwa guda 13.
Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya, wanda ya tabbatar da cewa ya sanar da hukumomi domin ganin an dakile wannan matsalar.
A gaskiya ba mu ji dadin yadda al'amura suke tabarbarewa wannan yankuna ba, amma alhamdulillahi a yanzu haka da nake magana da kai, shugaban hafsan sojoji na kasa ya kira babban sojoji da ke Jalingo, ya bashi umurni ana cikin gaggawa a tura jami'an tsaro a wannan yankuna din. Insha Allahu daga nan zuwa gobe zuwa jibi zaka ga saukan su a wurin, kuma in Allah da za a dakile wa'annan abubuwa da suke addaban mu.
Koda kwanakin baya ma ƴan mindiga suke da ikon yankin Jauro Manu da yankin Baba Juli da kuma yankin Jabjab, sai kuma gashi sun sake tarautsa al'umma mazauna yankin Kare Kukanka dake karamar hukumar Gasol Duka jihar Taraban. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.